yabode kirari sun tabbata ga Allah, sira da aminci sun tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo shi da gaskiya. Bayan Allah mu ji tsoron Allah, matsawar jin tsoron Allah, domin a jin tsoron Allah dukkanin rabauta yake duniya da lahira. Bayan haka, ƴan uwa masu albarka, mu sani cewa bawa a cikin dukkanin sallarsa da yake yi musulmi a kowace rana, da duk wata raka'a da za ka yi a cikin sallolinka da kake yi na farilla ko na nafila, muna neman tsari, muna neman dacewa, muna masu kaskantar da kanmu zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki a cikin karatun da muke yi a cikin suratul Fatiha. Muna neman Allah Maɗaukakin Sarki ya shiryar da mu akan hanya madaidaiciya, sannan kuma ya tsare mu, ya kare mu daga hanyar waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya fushi da su, da kuma hanyar wanda suke ɓatattu, su ne Yahudu da Nasara. Wannan ko shakka babu wani musulmi da zai kabbara sallah a cikin sallolinsa, ko dai na farilla ko na nafila, face yana neman Allah ya kare shi, ya shiryar da shi hanya madaidaiciya, ya kuma kare shi daga bin hanyar tafarkin wanda Allah ya fishi da su, la'antattu wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ɓatar da su. A koda yaushe mutum yana fita daga sallah yana mai ƙasƙantar da kansa akan haka. Ko shakka babu ɗaya daga cikin manya-manyan malamai, Sheikhul Islam Ibn Taymiya, Allah ya ƙara masa, Allah ya masa rahama, ya rubuta wani littafi wanda ya sanya masa Iqtida'i Siratul Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim. Littafi ne da yake bayani akan bin hanya tafarki madaidaici, hanyar Siratul Mustaqim, da kuma saba ma hanyar waɗanda suke ɓatattu, waɗanda suke ‘yan wutar Jahim, su ne arna kafirai, ka saba musu a cikin dukkanin abin da za ka yi. Wannan shi ne abin da topic ɗin wannan littafin yake faɗi. Ma’ana mutum ya saba wa dukkan wata ɗabi’a, ko dukkan wata sifa, ko dukkan wata mu’amala, ko dukkan wata ibada da ta yi kamanceceniya da ta kafirai. Mutum yana ƙoƙarin ya kauce, ya bautata wa Allah, yana mai kaɗaita shi kaɗai, tare da yana mai saba ma waɗanda suke ƙin Allah da manzansa. Da haka wannan littafi ne ƙayyim, mai girman gaske, yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta shi da malamai, a karantar da mutane don mu rinƙa gane aqidatul wala'i wal bara. Bayan Allah masu albarka, hadisai sun tabbata ingantattu masu tarin yawa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta yake umartan mu musaba wa mushrikai, musaba wa Yahudu da Nasara a cikin dukkanin al'amuranmu. Da hadisai wanda suke masu yawa wanda ba za su kirgu ba, wannan minbari ba zai iya ba mu dama mu kawo adadin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba. Amma ko shakka babu, hadisai ne ingantattu da suke nuni akan saba ma Yahudu da Nasara, ko kuma saba ma kafirai, maƙiya Allah, maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma maƙiyinmu, mu saba musu a cikin dukkanin al'amuranmu. Daga cikin abubuwa na shari'a da Allah Maɗaukakin Sarki ya shar'anta mana, mutum ya bambanta, ya zama in an ganka an ga sima da alama ta musulunci. Ana iya bambance tsakanin zare da abawa, ana iya bambance tsakanin al-khabisu minar radi, ana iya bambance tsakanin mai kyau da mara kyau. A koda yaushe abin da ya kamata musulmi ya kasance. Bayan Allah masu albarka, mu sani cewa daga cikin abubuwan da shari'a ta zo da su masu yawa, za mu tsakuri kaɗan daga ciki irin abubuwan da Allah Maɗaukakin Sarki ko manzansa sallallahu alaihi wasallam suka umarce mu da mu saba ma Yahudawa da Nasara. Abu na farko shine shari'a ta kiran sallah. Mun sani yanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙaddara kiran sallah, asalin yanda aka karanta, aka sanya sha'ira ta kiran sallah, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah ya zo yana neman a bashi shawaran menene za a riƙa a matsayin kiran sallah, sahabbai da dama sun rinƙa kawo abubuwa daban-daban. Wasu daga cikinsu sukan ce mu ɗauki irin abin busa da ake sa ko ƙaho irin na Yahudawa, ko kuma irin a ƙararrawa da ake kaɗawa irin ta Nasara lokacin zuwa masallaci yayi. Manzo Allah duk ya kore wannan, ya yi musu inkari akan haka, ya ce a'a, har Allah Maɗaukakin Sarki ya tabbatarwa da manzansa sallallahu alaihi wasallam, wannan kiran sallar da muke ga ake yi wannan abu ne wahayi ne daga Allah Allah ya kimsa wa ɗaya daga cikin sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin mafarkin sa kuma yazo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kiran sallar da ake yi dan haka manzon Allah bai ce mu dauki su ma irin nasu ba saboda suna kada kararrawa ko kuma suna busa kaho ko kuma suna busa husur dan aji alama cewa lokacin kiran sallah yayi wasu suka ce ai koyi da masu bautar wuta in an zo a kunna wuta daga zara an ga hayaki yana tashi to alamar lokacin sallah yayi duka manzon Allah ya watsi da wannan saboda ba ya saba ma shari'ar musulunci ana so a komi nene mu saba ma musulunci sai Allah ya kawo mana wani abu na kiran sallah wanda a cikin sa akwai alkhairi duk lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah shi mai kiran sallan yana samun falala waɗanda suke sauraron kiran sallan su ma suna samun falala su yi addu'a su roki Allah Allah madaukaki sarki ya amsa musu kaga Allah ya canja mana da abin da ya fi shi alkhairi abu na biyu daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta samu saba ma yahudi da nasara shine yin sallah lokacin faduwar rana da kuma lokacin fitowar rana daidai lokacin da rana take faduwa an hana ko sallan nafila ne mutun yayi daidai lokacin da rana za ta fadi dab an hana mutun yayi sallah a wannan lokacin ba dan komai ba saboda kada ya kamance ceniya da masu bautar rana ko masu bautar wata daka ana so a saba musu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yin sallah a wannan lokacin kuma ya hana mu binne matattunmu a irin wannan lokacin kaga ana so mu saba ma yahudu da nasara a cikin dukkanin al'amuran mu tare da cewa mutun in yazo zai yi sallah Allah yake bautatawa babu wanda yake yin sallah yana yi wa wani kana yi ne wa Allah amma tare da cewa kana yin shi ne dan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kakkai a lokacin da waɗanda suke bautar rana suke yi dan mu saba musu wannan ana nuna mana mu saba musu a cikin dukkanin al'amuran da zamu abu na gaba daga cikin abubuwan da aka haramta mana shine azumi ko kuma ake so mu saba ma yahudawa yin azumin mu cin abincin sahur da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana al-fadlu ma baina siyamina wa siyam ahli al-kitab aklat as-sahur bambanci dake tsakanin cin yin azumin mu da azumin ma'abota littafi sune yahudi da nasara shine cin abincin sahur aka ce mu ci abincin sahur saboda kan mi azumi irin nasu kaga azumi ibada ta azumi ma an ce mi ne dan mu saba musu haka a wajen iftar ma'ana gaggauta bude baki shi ma aka ce mi mu gaggauta bude baki saboda mu saba ma waɗanda suke ba akan tafarki na musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta goma shi mai girma ga wanda yake gaggauta bude baki manzo Allah ya ce la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matsawar suna gaggauta bude baki gaggauta bude baki yana jawo mutun yardar ubangiji yana jawo masa soyayyar Allah madaukakin sarki duka an yi wannan ne dan mu rinka saba ma yahudu da nasara a cikin al'amuran mu hatta a cikin ibadun mu a cikin mu'amalolin mu na yau da gobe duk aka haramta mana kada mu yi kamanceceniya da su daga ciki akwai azumi da ake na Ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami yahudawa suna yin azumi ranar Ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me yasa suke yi suka ce saboda rana ce da Allah madaukakin sarki ya tsamar da annabi Musa daga sharrin fir'auna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu auladi Musa nahnu ahaqqu bi Musa mu muka fi cancanta sama da annabi Musa mun fi kusa da annabi Musa sama da ku da haka mu ma zamu azumta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumta ya kuma umarci ba'i al-umma sai su azumi sai dai saboda shari'ar musulunci tana so a komi nene a saba musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna kai shekara mai zuwa to zan azumci ranar 9 na azumci 10 maimakon su rana 1 suke yi dan mu saba musu mu duba a cikin azumi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sa ya kai shekarar ta kewayo ba amma ya mana umarni shi yasa muke yin ashura da tashu'a da ashura dan mu saba musu idan ya zama muna yin daidai da daidai kaga akwai kamanceceniya kenan a cikin ibadar mu sai aka ce mu saba musu da haka ana so a dukkan al'amura da muke yi mu rinka saba ma yahudu da nasara a cikin al'amuran mu ko mu rinka saba ma kafirai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum manzo Allah ya ce duk wanda ya kamanceceye ne ya da wasu mutane to zai tashi tare da su ranar tashin alkiyama yana tare da su makomarsu zata zama guda daya wannan hadisi ne mai ban tsoro kuma hadisi ne wanda yake mai sa farin ciki domin me duk wanda ya kamanceceye ne ya da mutanen kwarai to ranar tashin alkiyama zai tashi da su kamar yanda a daidai lokacin da wanda yake kamanceceye ne ya da arna wanda yake kamanceceye ne ya da mutanen banza to ranar tashin alkiyama koda yana musulmi tsamo zai tashi a cikin su domin ya kamanceceye ne ya da su shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke farin ciki cewa suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin sunnarsa sau da kafa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almar'u ma'a man ahabba ilayhi mutun yana tare da wanda yake so ranar tashin alkiyama da haka wannan hadisi ne kamar yanda muka faɗa wanda yake da bishara a cikin sa kuma yake da ban tsoro da haka duk wanda yake kwaikwayon mutanen banza kamar yanda ɗaya daga cikin magabata yake cewa duk wanda yake kwaikwayo da kafirai kamar yanda yake sanya tufafi irin yanda kafirai suke sanya tufafi ko kuma irin yanda fasikai suke sanya tufafin su ko fujjar to ko kuma wanda yake kwaikwayon arna a cikin arnancin su to ranar tashin alkiyama zai tashi tare da su kuma zunubin sa zai zama irin zunubin su kamar daidai wanda yake kokarin koyi da manzon Allah yake kokarin koyi da sahabban manzon Allah da tabi'ai da waɗanda suka biyo shi da gaskiya ranar tashin alkiyama koda aikin sa bai kai nasu ba to zai tashi tare da su domin almar'u ma'a man ahabba ilai kuma man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum duk wanda ya koyi da wasu mutane ya kwaikwaye su yake takalidin su to ranar tashin alkiyama zai tashi tare da shi ranar tashin alkiyama wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake gaya mana mai tambaya zai iya tambaya anan yace yanzu to ashe duk abin da yahudawa suke yi idan muka yi shi ya zama haramun eh amsa anan ita ce dukkan abin da yake banta duk wanda yake wannan wata sha'ira ce ko kuma wani abin nan ne wanda arna ne aka san su da wannan abin nasu ne ta yanda inda musulmi zai yi irin sa in ka gan shi ka iya tambaya musulmi ne ko ba musulmi ba to idan mutun yayi irin wannan abin to yayi kwaikwayo da su kuma zai tashi tare da su akwai kuma abubuwan da mushtarika ne ma'ana akwai musharaka akwai hadin kai ko kuma hadin gwiwa ko kuma a kamanceceniya abu ne musulmi yana iya yi yanzu musulmi yana iya rike waya kamar yanda arne ma yana rike waya dan ka rike waya ba za a zo a ce a kai kamanceceniya da arna ba saboda su ne suke rike waya arna suna rike ta musulmai suna rikewa wannan ba za a ce kai kamanceceniya da su ba kamar da amfani da wasu abubuwa na zamani da Allah madaukakin sarki ya sallada mana mu yi amfani da su kuma da mun ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun a cikin masallatan mu akwai laspika akwai fanka akwai kaza ba wani wanda zai zo ya ce a arna ne yanzu za a ce arne kadai shike sa fanka a gidansa wannan babu wannan musulmi da arna muna musharaka a cikin wannan so da haka irin wannan ba kwaikwayo bane ba amma duk abin da yake abu ne irin na arna ko ka sanya tufafi irin tufafin arna ko kai wani aski irin aski na arna ko kuma kai ka sa wani kaya wanda suke na ɗan coci ne daga kagan su kaga mutanen coci ko mutun ya sa salib ɗayan musulmi daga cikin masu takalidin ayan arna da yawa zaka ga dan musulmi ya saka sarka a wuyansa wani ma zai saka sarka ta cross a wuyansa kuma yana da iddiyai musulmi ne tsabagen takalidi da arna ko ya sanya irin tufafi irin nasa ko yayi wani aski irin nasu ko yayi wani mu'amala irin wanda suke daga an gani za a ce wani kamar arne to duk wanda yayi wannan shine ake nufi da kamanceceniya da arna kuma duk wanda yayi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabba'a biqaumin fa huwa minhum duk wanda yayi koyi da wasu mutane to yana tare da su ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tashe su tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu kwarai da gaske wajen musaba ma yahudu a koda yaushe kuma ya gaya mana cewa a ƙarshen duniya zai zo zamurin kabin ahlul kitabi arna kafa da kafa taku da taku manzon Allah ya ce inda za su shiga cikin ramin damo sai mun shiga tare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa latattabi anna sunana man kana qablakum za ku rinka bin sunna hanya tafarki na waɗanda suka gabace ku shibran bi shibran taku da taku manzo Allah yake cewa da za su shiga cikin juhur dabin ma'ana ramin damo da sai kun shiga tare da su shi yasa zaka ga abin takeici musamman ɗan uwana matasa zaka ga matashi a koda yaushe kokarin sa taqlidin arna taqlidin waɗanda suke ba musulmai ba ya jefar da al'adar sa ya jefar da addinin sa yana kwaikwayon wasu wanda suke ba musulmai ba wannan ko shakka babu abin takeici ne a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umartar sa da yayi wani abu yana ganin kauyanci ne ba zai iya ba amma idan abin ya zama zamani aka samu wani arne yayi irin wannan sai ga yana kwaikwayon abun koda ku abin yana da muni sai ga yana kwaikwayon sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu jati fafin mu a ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asbala min alka'abain fa huwa fi an-nar duk abin da ya wuce idan sawu yana wuta amma za a ga saurayi ba zai iya yin haka ba saboda yana ga hakan kauyanci ne amma yayin da aka samu wani arkeli aka samu wani arne aka samu wani dan iskan mawaki ko aka samu wani dan iskan dan luwadi ko aka samu wani tabararre arne yayi irin wannan sai ka ga matashi musulmi yana koyi da irin wannan kaga ya sa wando irin nasa kaga ya sa wando dagangan ya farka kayan saboda koyi da Yahudawa wannan abin takeici ne a daidai lokacin da kana iddia'in soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka jefar da sunnar manzon Allah ka dau mu'amala da aiki na wani batacce wani kafiri wanda yake kin Allah kuma yake kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin ban mamaki babban abin da zai baka mamaki ɗan uwa masu albarka a irin waɗannan kwanakin da suka wuce a ciki kamar ranaku na Idi da aka yi na Christmas da ranaku da aka yi a jiya daren jiya na Happy New Year sabuwar shekara ta arna kada ka ga yanda musulmai suke farin ciki suke yin musharaka har suna taya su farin ciki kaga musulmi yana taya arne yana ce mai Happy Christmas kaga mutum musulmi yana taya arne yana cewa Happy New Year abinda yake fada Happy Christmas kana taya shi murna cewa Allah ya haifi da wannan shine abinda kake gaya masa kana cewa Allah ya haifi da ya kwanta da wata mace ya samu da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine abin da kake ce masa happy christmas abin da kake ce ana happy new year kana cewa kaciya da aka yi wa annabi isa alaihi salatu wassalam suke cewa wannan rana ce da aka masa kaciya suke farin ciki da wannan rana kuma ita ce rana ta farko wanda ta farkon shekara ta arna bayan a daidai lokacin da baka rasa shekarunka na musulunci ba baka rasa watanni na musulunci ba kana da shi amma ka dauki dabi'a ta wasu arna har kana taya su murna a cikin wannan ko shakka babu wannan ya isa abun bakin ciki ya isa abun ban kaico abun takeici mutum musulmi ya manta da shari'ar sa ta musulunci ya manta da irin alkhairin da Allah da manzansa suka masa ya rinka bibiyan abin da suke arna wanda suke makiya Allah wanda suke wa Allah madaukakin sarki ƙarya suke jingina masa da bayan Allah madaukakin sarki ya tsarkaka suke jingina masa mata bayan Allah madaukakin sarki ya tsarkaka ba shi daga bukatuwa ga kowane abin halitta a daidai lokacin da wannan mutumin da yake koyi fa da su waɗannan arnan yana yin sallah yana cewa ihdinas siratal mustaqim wai ka san me kake cewa kana cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin waɗannan da kake ce musu happy christmas waɗannan da kake musu happy new year a sallar ka kullun kana neman Allah ya tsare ka daga bin tafarkin wannan hanyar sai gashi a yau kuma kana taya su murna sai ga su a yau kana taya su farin ciki a cikin abin da zagin Allah ne cikin abin da yake sabo ne ga Allah madaukakin sarki abu ne mai girma mutum ne yazo ya jingina maka ƙarya yau a taksiyarka mutum mai mutunci wani yazo ya jingina maka da wanda yake aka same shi a ce ga da ka same shi ba ta hanyar sunna ba bana tunanin wannan zai zama sallama za ta hada ku da shi ko kuma ya lakantawa wannan dan mu mahaifinka yace ga wani da wanda aka same shi ba ta hanya aure ba amma na babanka ne ko kuma a jingina mahaifiyarka a ce ga wani da wanda aka same shi ba ta hanyar ba ta hanyar aure ba amma a jinginawa mahaifiyarka wannan kuma kace zaka rike shi a matsayin masoyi idan wani abu ya faru da shi zaka ce ai didda yayo baba ta haka ko didda yayo baba na haka ko didda ya min kage bara inji in taya shi farin ciki wannan hankali lafiyayye ba zai dauka ba daidai lokacin da irin wanda yake kinka yake kashe maka ɗan uwanka a inda suke kuma yayi ƙarya a samu wasu daga cikin su su yi ƙarya su je kasashen waje suna cewa a'a musulmai ne suke kashe arna irin wannan ne amma sallar sa tazo kana masa happy christmas saboda kai ne dan dadi arna kai ne dan maye wanda kana son wanda baya son ka dan me yasa zaka ki wanda baya ka so wanda yake kin addinin ka dan me yasa zaka ki wanda yake kin Allah da manzansa wace irin ina hankalin mutun yake to abin da misalin da muka buga anan wallahi yafi girma sama da abin da ake jinginawa Allah madaukakin sarki domin jinginawa Allah da wannan zagi ne babu wani zagi da ya wuce wannan hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi Allah madaukakin sarki yake cewa kadabani ibnu adam dan adam ya ƙaryata ni walam yakul lahu dhalika bai dace ƙaryata ni ba wa shatamani dan adam ya zage ni Allah ya ce bai dace ya zage ni ba Allah ya ce me ƙaryata ni da shi ne ya ce bazan iya tashin sa ba bayan na kashe shi ma'ana Allah ba zai iya dawo da rai ba bayan Allah madaukakin sarki ya kashe shi ko shakka babu wannan kana ƙaryata Allah ne a daidai lokacin da Allah yake cewa zai dawo da mutane bayan sun mutu a daidai lokacin wanda suke inkarin cewa su ba za a tashe su ba suna cewa idza mitna wa kunna turaban wa idza mana inna la mab'uthun aw aba'una al-awwalin Allah ce kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kai kuma kace ƙarya ne Allah ba za ka iya ba kamar abin da kake faɗa ne haka kuma manzo Allah madaukakin sarki yace ya zage ni kuma bai dace ya zage ni ba yace zagi na da ya shine ya jingina min cewa ina da da ina da mata Allah madaukakin sarki yace subhani sarki ya tabbata gare ni an attakhiza sahibatan nariki wacce take mata ko kuma abasu aw waladan ko kuma riki da Allah ya tsarkaka yana daga cikin abin da yake munantawa Allah ka jingina masa wannan kamar yanda muka yi misali ko a mahaifinka aka jingina wa da wanda yake ba na halal ba ya zaka ji barantana kuma a jingina wa Allah da a ce Allah yana da bukata ga wani abin halittarsa ko shakka babu wannan abin takeici ne kuma babu zagin da ya wuce wannan shi yasa dukkan halitta da muke gani duk abin da yake ban kasa halittun Allah madaukakin sarki suna masu tsananin bakin ciki da bacin rai akan saboda an jingina wa Allah madaukakin sarki da sama tayi kamar za ta tsage Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin alqur'ani wa qalu takhadha ar-rahman walada sun ce Allah madaukakin sarki ya rikida Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda lallai kun zo da abu mai girma abu mafi muni abu mafi batin rai wanda halittun Allah da Allah da dukkanin halittunsa masu hankali da halittun Allah da madaddu suna jin bakin cikin abin da aka jinginawa Allah Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda takadu samawat Allah ya ce samai guda bakwai gaba daya yatafattarna minhu wa tanshaqqal ard sama ta so ta kekkece kasa ta gare ta rabe biyu saboda me wata kirrul jibal hadda duwatsu su zama gari saboda an da aulir rahman walada saboda an jinginawa Allah da sama tana neman ta fashe ta bindiga kasa tana neman ta tarwatse duwatsu suna neman su zama gari saboda an jinginawa Allah da amma daidai lokacin da kai kuma kake gaishe da kake taya wannan da yake jinginawa Allah da din kake taya shi farin ciki kana ce masa happy christmas ashe a ce dabba tafika ashe a ce dutse kasa sama tafika hankali suna bakin ciki saboda an jinginawa Allah amma kai kuma kana taya su murna Allah madaukakin sarki yace wa mayan bagilir rahman an yattakiza walada bai dace ba Allah madaukakin sarki mai rahama ya rikida yace in kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda babu wani abu a sama yake ko a kasa face zai zo wa Allah yana bawa Allah ba shi da da kuma Allah ba shi da mata wannan shine abin da yake zahiri amma a daidai lokacin da mutum musulmi ya je yana taya irin waɗannan murna yana taya su farin ciki ko shakka babu wannan lalacewa ta kai kuma wannan shine mafi girman zunubi. Ibn al-Qayyim yake cewa duk wanda yayi irin wannan yace idan har ba a iya a iya an masa adalci in bai kafirta ba to yazo da mafi girman zunubi wanda babu zunubi da ya kai shi da aka ka jingina ka taya wani wanda yake ba musulmi ba a cikin irin waɗannan wannan bai halatta ba amma dan ya dan abin da yake na zamantakewa da ake yi makwabcinka ne ko kuma wanda kake da mu'amala da shi ko a wurin aiki ko a wani abu ya samu wani abu na karuwa ba na addini bane ba yayi aure ko kuma a an masa haihuwa ko kuma ya samu matsayi a wurin aikin sa ko abin nan ka taya shi murna wannan babu laifi ba laifi bane ba saboda ba cikin abin da yake saban Allah bane ba cikin abin da yake fusata ubangiji bane ba wannan babu hasali ma Allah mai rahama Allah mai jin kai mu ya umarce mu da mu kyautata musu a irin wannan Allah yake cewa la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi inna Allah yuhibbul muqsitin duk wanda basu fitar da ku daga gidajen ku ba basu kiyake ku ba basu ci mutuncin ku ba babu laifi ka kyautata musu Allah yace Allah yana son masu kyautatawa kana da makoci wanda yake ba musulmi ba dan wani abu na farin ciki ya faru da shi irin wannan adi ka taya shi murna ba za a ce kai sabo ba amma a cikin irin wannan addininka shine jarinka addininka shine rayuwarka addininka shine makomarka idan ka tozartar da addininka ka wulakanta addininka ka dozartar da abin da yake madaukaki akan abin da yake kaskantacce ka kaskantar da ka daukaka abin da yake makaskanci ka daura shi akan abin da makaskanci ka daura shi akan abin da yake kaskantacce da haka bayan Allah masu albarka mu ji tsoron Allah musamman matasa mu riko da addinin mu kuma mu kishin addinin mu a duk inda muke kuma babu wata ni'ima da Allah madaukakin sarki zai maka kasancewa ya bakka ya kasance kai ya sanya ka a matsayin musulmi wannan ita ce karshen ni'ima da Allah madaukakin sarki zai wa mutum da haka kada ka tozartar da wannan wasu na sani suna yi ba tare da sun san mungun laifin da yake cikin wannan ba da haka daga yau ka tara daga nan har karshen rayuwarka ba kai ba taya arni murna idin sa da yake yi ko na Christmas ko kuma na sabo shekara ka sani cewa laifi ne babba ka taya shi murna akan wannan kamar kana taya shi murna ne cewa Allah ya haihu kamar kana taya shi murna ne cewa Allah yana da mata wannan kuwa zunubi ne mai girma kunne ba zai iya ji ba hankali ba zai iya dauka ba da haka da waɗannan muke fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gadigan mu akan musulunci Allah ya daukaka musulunci akan musulmai Allah ubangiji kuma ya to ya dau ya dankofar da kafirci da kafirai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين akwai dan uwa daya daga cikin yan uwa a wannan gari da yake buƙatar addu'a ya shiga cikin wani ibtila'i da Allah ya jarabce shi wanda kuma damin Allah madaukakin sarki yana jarrabtar bayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza ahabba Allahu qauman ibtalahum idan Allah ya so mutum sai ya jarabce shi da haka musashi addu'a Allah ya yayi masa bukatun sa Allah ubangiji ya masa maganin damuwar sa Allah ya fitar da shi daga kuncin sa dukkanin mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana Allah ubangiji ya sanya mu a cikin aljanna Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon binta ya nuna mana kuma kishiyar ta ƙarya ubangiji ya ba mu ikon kauce mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamakumullah.